بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata mun shiga daren laraba wanda shine daren 21 ga watan al-muharram shekarar hijira 1447 wanda ya daidai da lissafin 15 ga watan July 2025 daga wannan masallaci na Masjidu Ihya Sunna dake nan garin Tildem Fulani a karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchin Nigeria inda muke yin daura ta kwana biyu akan littafin ahadithu dajjal fi sirran fi sunan nabawiyya wanda malam Dr. Abdul Muhsin ibn Muhammad al-Qasim limam masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan zai zama darasi na uku kenan insha Allah kafin mu tafi wanda suke aje waya anan wanda dai san wani tsayin karara Allah ya dauke ku kuma ya cire ta daga karan da zata ji an faɗi wasu wani sai kaga tana ringe wata na kaza sannan na biyu ya kamata mu san jama'a ladabin zama a majalisin da ake karanta da alqur'ani ko sunna shine ba a yin surutu ko wani yi ba daidai bane ana yin karatu wani na buga waya wani na surutu wannan kaza wannan wato rashin ladabi ne ga abin da ake karanta to haka duk wanda ya san yana da bukata zuwa ga buga waya ko wata fiyar to ya tafi wace kawai Allah ba daidai bane Allah ya sa mu dace zamu tashi daga inda malai yake cewa a shafi na 46 ko da yake wa bayanul hadithi alwarid fi zalika ma yati ya ambaci magana game da ainu zugar da wasu bayanai da suka shafi haka sai ya ce bayani game da hadisin da yago akan wannan shine qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mukhbiran amma qalahu tamimul dari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan abinda Tamim radiyallahu anhu ya bayyana masa yace fan talaqna sira'an sai muka tafi sira'an jiya na fassara shi da kuskure cewa suka tafi daban-daban eh lafazin sira'an na ya daukan wato wani bayan wani amma da ma'anar suna gaggawa kamar suna wuce junan su kamar da Allah yake cewa yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a zalika hashrun alaina yasir sira'an shine gudun ya da kanin wani kowa na so kamar ana yin gaggawa ko ana tsere sai suka tafi cikin gaggawa hatta da khalnad daira har muka shiga wannan katan gidan fai da fihi a'azamu insanin ra'inahu qattu khalqa yace sai muka ga wani katan mutum wa ashadduhu wa saqan an daddaure shi tamau majmu'atun yadahu ila unuqihi amma na hannayensa an daure su a jikin wuyarsa ma bai na rukubatai ila ka'abaihi bil hadid tsakanin kafafunsa da guyawunsa nan ma an turke shi kullu sai muka ce masa wailaka ma anta suka ce kai kuma wane ne qala qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum sai ce to ai ni ku riga kun gani ku ku ga mun ku suwaye qalu suka ce naham mu dinnan da ka gani unasun min al-arab wasu larabawa ne rakibna fi safinatin bahariyatin muka hawo jirgin ruwa fasadafna al-bahra hina gitalama sai muka ci karo da kogi a lokacin da igiyar ruwa ta juya fala iba bin al-mawj shahr shine igiyar ruwan ta karkatar da mu tsawon wata guda mun kasa bin hanyar da muke so mu kuma arfa'na ila jaziratika hadhihi sannan kuma sai ga mu muka karkato zuwa ga wannan tsibirin naka fajalasna fi aqrubiha sai muka zauna a cikin kananan jirage qarab fadakhalnal jazira sai muka shigo wannan tsibiri falaki yadna dabbatun ahlam sai muka gamu da wannan mai yawan gashin kathiru sha'r wa fi riwayatin insanan yajurru sha'ruhu muka gamu da wannan mutumin wanda gashin shi ke jan kasa la yudra ma qubuluhu min duburihi ba iya gane ina ne fuska ina ne keya saboda yawan gashi min kasarati sha'r fa qulna wailaka ma anta muka ce mishi kai waye
faqalat sai yace mana ana aljassasa nine dan leken asiri qulna wa mal jassasa muka ce wa kake nufi da jassasa qalat yace imidu ila hadha arrajul fi ad-dayn yace ku don kai ku gun wannan mutumin dake cikin katon gidan nan fa innahu ila khabarikum bil ashwa bil ashwaqi yana tsananin san yaji wato labaro fa qabalna ilayka sira'a suka ce shine ga mu mun zo wa fazina minha kuma mun firgita da muka ga yanayinka walam na'man an takuna shaytanatan muna tsoron wancan da ya kawo mu hala wani iblisi fa qala akhbiruni an nakhli baisa wan labarin dabinan garin baisa kulna sai muka ce masa an ayi sha'aniha tastakhbiru me kake so ka sani game da dabinan qala yace as'alukum an nakhliha hal yuthmiru yace ina tambaye ku shin dabinan yana yin yaya kulna lahu na'am muka ce masa kware kuwa yana yaya qala yace amma innahu yushku allahu yuthmira ana nan wata rana dabinan zai bayyana yaya qala akhbiruni an buhayrat at-tabariya ku bani labarin kogin tabariya koramat tabariya kulna muka ce an ayi sha'ani ha tastakhbiru da kake so ka sani game da wato koramar tabariya qala yace hal fiha ma'un ai yanzu akwai ruwa qalu hiya kathiratul ma'i suka ce mishi ruwa na nan jingim qala yace amma inna ma'aha yushiku an yadhhaba ana nan ruwan ta zai kare qala ya sake cewa akhbiruni ana aini zughar ku bani labarin wannan wato idan ruwa na garin zughar qalu suka ce an aisha an ya tastakhbiru me tambaye ka game idan ruwa qala yace hal hiya la ayn hal fil ayn ma'un shin akwai ruwa a wajen wa hal yazra'u ahluha bi ma'il ayn mutanen suna garin suna amfani da ruwan suna ban ruwa magonakin su noman rani qulna lahu na'am muka ce mishi kwarai hiya kathiratul ma'i wa ahluha yazra'una min ma'iha kuma mutanen garin suna amfani da ruwan rawahu muslim wannan hadisi na cikin sahih muslim daga riwayar Fatima bintu Qais sai malam ya sake cewa mata ya khurujul masihu ad-dajjal yaushe ne lokacin fitowarsa akhbara al-masihu ad-dajjal an nafsihi bi anna khurujahu qarib tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dujal da kansa ya ga wasu tamimul dari cewa lokacin fitowarsa yana nan kusa wa aqarra nabi sallallahu alaihi wasallam zalika al-khabara kuma annabi ya tabbatar da wannan labarin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا عما قاله تميم الداري رضي الله عنه عن الدجال نبي يجي النبي صلى الله عليه وسلم دجال يجي واني مخبركم اني زن باكو لاباري game da kaina inji dujal inni anal masih wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj yace shine masihu dujal kuma yana jira ne a bashi damar da zai fita wannan shi ma dai yana cikin dai hadisin can cikin sahih muslim da Fatima bintu Qais radiyallahu anha malam ya sake cewa wa min alamati khuruji daga cikin alamar fitowarsa akwai fathul qustantiniyya musulmai za su ci garin qustantiniyya da yaki al qustantiniyya shine istanbul babban birnin kasar turkiya wanda sunan istanbul din sunan wani mutum ne da ya gina garin mai suna istanbul ibnu taimaus wanda ya fara gina garin bai gama ba to da ya mutu ɗansa ya hau sarauta mai suna Konstantin ibnu Istanbul sai ya ƙarasa ginin garin sai ya sanya ma garin sunan babansa Istanbul dangantaka zuwa ga baban nasa to daga baya kuma sai aka zo ana ce mata Konstantiniyya ana dangantawa zuwa ga shi ɗan zuwa ga shi Konstantin ɗin musulmai sun taɓa cin garin da yaƙi a shekara ta 857 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun zamanin Muawiya musulmai suke kokarin cin garin da yaƙi so da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bushara cewa wasu sojoji yan albarka annabi ya musu kyakkyawan addu'a da kyakkyawan fata ya faɗi alkhairi akan commander su yace cikin al'ummata za su ci garin Konstantiniyya da yaƙi saboda sai zama dukkanin daulolin musulunci tun daga zamanin Muawiya da na bayansa cikin Banu Umayya da Banu Abbas da sauran sarakunan musulmai kowa yana hankoran samun wannan falalar to kuma gari ne wanda yake an ce katangar shi ma guda biyu ce wato ganuwa wata bayan wata gari ne na kristoci da suka shirya wa garin tsaro ba dan kadan ba musulmai sun yi dauki ba dadi da su sosai kafin a ci nasara a kansu to sai a karni na 8 ko kuma ce karni ma na 9 kenan shekara ta 857 shekaru kamar 5 kenan bayan rasulullahi ibnu hazm rahmatullahi alayhi inda shi 853 bayan shekara 4 da rasulsa ta karni na 9 kenan sannan musulmai suka samu halin cin garin da yaki suka canza mai suna zuwa Istanbul da yakan Istanbul suka canza mai suna zuwa Istanbul ma'ana Istanbul darul islam ana nan kuma daular musulunci ta Usmaniya ta ci gaba da daukan garin a matsayin headquarters ta har zuwa wannan zamanin da muke ciki kamar shekara 100 baya aka sake kare daular a 1924 yanzu muna 2024 to a 1924 ko 23 shekara 100 kenan kusan da daya turawa yahudawa da hadin kan munafikan musulmi suka kawo karshen wannan daula ta musulunci ce daula ta karshe ta musulunci wato ta kirke da duniya to a 1930 bayan shekara 6 kenan da kare daular shine aka sake canza garin suna aka mai da shi Istanbul din can da baya wani takaddarin sarki da ake cewa Ataturk Mustafa Kamil Kamal Ataturk shine sake mai da sunan baya a cikin ayyukan da yayi na cire duk wata alamar musulunci daga garin Allah ya kyauta to wannan fatuwun da musulmai suka yi ba shi ake magana za a sake wani fatuwa din ne fal muslimuna ghazawha iddatan marratin musulmai sun yaki garin Constantinople ba sau daya ba ba sau biyu ba wa awwalu ghazawatin kanat fi adi Muawiyah ibn Abi Sufyan ama 49 da hijira farkon al'amarin wannan yaki da musulmai suka yi tun a shekara ta 49 bayan hijira zamanin Muawiya walakinaha lam tuftah sai dai ba a ci nasara ba wa amma fatuha fa marratani din da tarihi ya tabbatar shine za a ci garin da yaki so biyu almaratul ula fataha Muhammad ibn Murad ibn Muhammad al-Mulaqab bi Muhammad al-Fatih wannan sarki na daular Uthmaniya da suna Muhammad ibn Murad ibn Muhammad wanda ake mushlakabi da Muhammad al-Fatih shi ya ci ta da yaki a shekara ta 857 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha al-fatu laysa amaratan ala khuruj ad-dajjal wannan yakin na farko da zai cikin alamu saboda mene ya annahu fathun bi qitali saboda an ci garin a yaki ne sai da aka yi gumurzu ba dan kadan ba har sai da ma musulmai suka karaya ma kan ba su ci nasara ba daga bayan Allah ya ba su nasara kar mu tafi daga abin da muke da su mu ba da labarin wa qala al-mula al-qari mulla ali ibn al-qari mai littafin mirkatul mafatih yake cewa wanda ya rasu 1014 yace Constantinople tuftahu bil qitali al-kathir Constantinople an bude ta ne da yaki mai tsanani wal maratu thaniya a karo na biyu satuftahu fi akhir az-zaman bit tahlil wat takbir min ghairi qital za a bude ta za a ci nasara akan ta a karo na biyu ta hanyar kabbara da fadin la ilaha illallah ba tare da yaki ba wa hadha wannan nabiyun hadhal fatu amaratun ala khuruj ad-dajjal idan musulmai suka kai farmaki suka ci garin yaki ba tare da an zubar da jini ba to lokacin fito da dajjal ya kusa wa idha fata al-muslimuna al-qustantiniyya fi akhir az-zaman bi at-tahlil wa at-takbir min ghairi qitalin kharaja al-masih ad-dajjal in musulmai suka bude garin al-karshen duniya yujalli fitu wa qadalla ala dhalika ma ya'ti saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace sami'tum bi madinatin janibun min hafil barri wa janibun min hafil bahri kun taba jin labarin wani gari wanda rabin shi akan tudu rabi kuma a cikin ruwa din ita kasar Turkey daga cikin abin ban mamakin ta rabin ta a kasar Larabawa a kasar Asia rabi kuma a kasar Turai to haka rabin garin wani gari ne akan tudu wani kuma gari ne akan ruwa qalu na'am suka ce mun ji labari ya rasulullah qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu as-sa'atu hatta yakzuha 70 alfan min bani ishaq ba za a tashin alkiyama ba sai an samu wasu sojoji kusan adadi 70,000 cikin ƴaƴan Ishaqa wato musulmai larab musulmai kenan larabawa da sauransu za su ci garin da yaki bai da ja'aha ja'uha nazar idan suka isa garin za su yada zango walam yuqatilu bi silahin ba za su fada da makami ba walam yarmu bi sahmin ba za su harba wani makami ba qalu sai kawai su ce la ilaha illallah allahu akbar sai kalmar shahada sai kabbara fa yasqutu ahadu janibaiha sai sashi guda ya fadi qala thawrun thawr mai riwaya wato thawr ibn yazid kenan addiyan shine mai riwaya a cikin wannan isnadi daga wane daga abul ghaib daga abu huraira anka kuma sai muslim haka bage thawr sai ce la a'lamu illa qala allazi fil bahr sai yi kabbara daya sai kawai bangaren garin dake cikin kogi shine bangaren wato arewacin garin kenan gabaɗin shi sai ya koma hannun musulmi kuma ya kuru athaniya sannan su kara fadin la ilaha illallah wallahu akbar fa yasqutu janibu hal akhar sai dayan ma ya bangare kuma ya kuru thalisa akaro da ku sai su ce la ilaha illallah wallahu akbar wa yufarraju lahu sai kai a buda musu hanya fa yadkhuluha sai su shiga garin fa yagnamu shi ta iban gani ba fa bainama hum yaqtasimuna al ganaim an gama yaki an zo ana raba ganima irja'ahumus sarihu sai labari na katta kwana breaking news sai aka musu labari yanzu fa qala wannan mai kawo labari sai ce inna dajjala kad kharaja kuna nan kuna yaki kuna diban ganima ga dujal can ya fito a kasar sham bai turku na kulla shay'in wa yarjuna shikenan sai su bar komai sai su kuma can inda suka fito wannan hadisi yana cikin sahih muslim qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya saki fara a cikin wannan hadisi na cikin sahih muslim yace fa yaftatihuna qustantiniya sai su ci garin qustantiniya fa bainama hum yaqtasimuna al ganaima suna cikin raba ganima kada allaku su yufahum a bizaitun sun rataye takubban su a jikin bishiyar zaitun id saha fihim ash-shaytan sai shedan ya farma ihu innal masiha kad khalafakum fi ahlikum ga almasihu can dujal ya je ya mallake iyalanku fa yakhrujuna sai su fito wa zalika batilun wannan zancen ƙarya ce kawai shedan ya faɗa iyakacin gaskiya shine ya fito amma bai mallake garuruwan musulmai ba tukunna fa idza ja'u sha'ama kharaja idan suka iso kasar sham sai su ganshi ya fito wannan hadisi shi ma yana cikin sahih muslim qala ibnu kasir yace rahimahullah yu'zanu lahu za a ba wa dujal dama ai ad-dajjal fil khuruj fi akhir zaman la ya fito a karshen zamani ba'da fathil muslimina madinatar rumi al-musammata Qustantiniya bayan musulmai sun ci garin rumawa garin turawa mai suna Qustantiniya wannan magana tana cikin albidatuwan ne a cikin juzi na 19 sababu khurujil masih dajjal dalilin fitowarsa ja'ala Allahu likulli shay'in sababa ubangiji a cikin tsarin sa ya kaddara abubuwa kuma kowace kaddara ya sanya mata sababi saboda hikimar sa da tadbirin sa wa sababu khurujil masih dajjal min ghadabatin yaghdabuha abinda zai sa ya fito akwai wani abu da zai faru da shi ya fushi sai ya tsitsinka waɗannan daurin da aka yi masa sai ya fito qala nafi'u radiyallahu anhu nafi' talibin Abdullahi dan wari yake cewa laqi ibn umara ibn sa'id mun yi magana kai ibn sa'id ajiya ko to wata rana Abdullahi dan umar sai ya gamu da ibn sa'id fi ba'd turuqil madina a wani sashe cikin anguwannin garin madina fa qala lahu qawlan aghdaba sai ya mishi magana da shi ibn sa'id wannan hadibin sai ya fushi fantafaka sai ya kumbura hatta mala'a sikka sai da ya cika lungun ya hana ba inda za a wuce ya kumbura haka sosai fa dakhala ibnu umar ala hafsata wa qad balagaha ibnu umar ya tafi gun hafsa labari ya riga ya iske ta cewa ga abin da ya faru fa qalat lahu sai ta ce mushi kana iya aji fa qalat lahu sai ta ce mushi rahimakallahu ma aratta min ibnu sa'id ce Allah ya ji danka ne ya gama ka da shi me kake nema a gun wannan hatsari bin mutum amma alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma yakhruju min ghadabatini yaghdabuha kai baka tuna annabi ya ce abinda zai fito da dujal shine idan an fusata shi ba to idan da gaske wannan shine dujal zaka je ka fusata mana shi ya fito da dujalancin nashi qala sanani wa lam yadhkur sababaha imam sanani da rasul 1182 yace ba a ambaci sababin fushin ba wal muradu annahu ta'ala idza qaddara khurujahu sababa ma yaghdibuhu Allah madaukakin sarki idan ya kaddara fitowar sa sai ya sanya wani sababi na abin da zai fusata shi wannan la'anannan bawa sai ya fito yayi barnar da zai makanu khurujil masih dajjal garin da zai fito ina ne garin da zai fito ja'at sunan nabawiyya bi bayani makanu khurujil masih dajjal wa bayani dhalika fi ma yati ya zo a cikin hadisi ga inda zai fito annahu yakhruju min qibalil mashriq zai fito ta gabashin duniya ai mashriqil madina gabashin madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace innahu yakhruju fi bahri sham zai fito a bahri sham bahri sham shine bahrul abyad al mutawassit ana ce mishi mediterranean sea wato nan zai fito ai au bahri yaman akan ce mishi kuma wato bahri yaman shine ake cewa bahrul arab wato duka kogi ne guda amma a waje a ta bangare kaza ana kiran shi da wani suna in ya gangara kuma ya tafi wani gari kuma sunan shi daban qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya fada la bal min qibalil mashriq annabi ya ce ina dai ga muku ta bangaren gabashin duniya zai fito wa qala abu abdullah muhammad al qurtubi abu abdullah al qurtubi shine mai at-tazkira bi ahwalil mauta wa umuril akhirah da kuma tafsiri ko kuma Abu al-Abbas shi kuma shine mai sharhin Muslim yace shakkun aw dhannun minhu alayhi salatu wassalam da nabi yace baharul sham aw baharul yaman la bal min qibalil mashriq kuma nabi sallallahu alaihi wasallam yayin shakka ko kuma yana zato aw qasada alal ibhan alal sami ko kuma yayi haka dan wato kada ya ayyana kai tsaye tun kafin lokacin mutane su zama suna ma wurin wani kallo daban summa nafa zalika sannan ya kora haka wa adraba anhu bit tahqiq yazo ya ambata kai tsaye fa qala la bal min qibalil mashriq yace ta bangaren gabashin duniya ne yakhruju min khurasan ta gabashin duniyar ta kasar da ake cewa khurasan yakhruju wa khurasan iqlimun wasi'un wata ƙasa ce mai fadi yashmalu junuba bahri qazwin shine kudancin kogin qazwin shine Caspian Sea wanda shine kogi tsibiri mafi girma a duniya bahru qazwin wa gharbahu aljunubi ta yamma maso kudancin sa wa sharqahu aljunubi da kuma wato gabas maso kudancin sa ma'amtidadihi junuban wanda ya gangara ya kudu to taran zai fito ta waɗannan wurin yanzu sune cikin ƙasashen da suka shafi Afghanistan da Iran da Kazakhstan da wani bangare na Pakistan da Azerbaijan duk waɗannan ƙasashen yanzu suna cikin da ake cewa Khurasan to haka ɗaya daga cikin wuraren nan to taran zai fito قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان وقال صلى الله عليه وسلم يا جاي من تشوا دجال ذي فتوى أوتك أسا أقبشن دنيا أنا تشمة خراسان يتبعه أقوام وسمتاني ذات بيش كأن وجوههم المجان المطرقة فسكوي كنسو kamar garkuwa wadda aka kwamfasa ta iga kalli fuskokin yan China ko za kamar da su annabi wato ba su da dogon hanci sai kuma tu ai an san garkuwa ko shield kamar dan kwangira haka da ake diban kankara a kai sama ai ba ga wani fale fale da aka kwamfasa sai ya dan ya rame to haka annabi kwanta fuskar su wato ga mutane masu kuma tu da round face kuma babu hanci da ya fito haka yayi gaba to kamar daga san kasar sin Allah ya kyauta yace rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisi yatba'uhu yahudu asbahan 70,000 min yahudi asbahana 70,000 a cikin waɗanda za su zama ƴan gaba gaba a cikin sojojin bata na shi wannan ja'irin mutum akwai yahudawa a wani gari da ake cewa asbahan asbahan yanzu shi kuma wannan garin yana ƙasar Iran garin a cikin ƙasar Iran yake kuma a garin akwai yahudawa wanda sunan anguwarsu ma kenan hayyul yahud haka dai ake bada labari tun da alaihimu tayalisa suna saka bargo da ake ce ma tayalisa mufaddin shi a tsailasa wa asfahan madinatun junuba tahara tana nan a kudancin tehran tabudu anha 50 wa 400 kilometer da nisan tafiya kilometer 450 kamar tsakanin Kano da Abuja ya kai haka ina ga zai ke kamar tsakanin birnin Kano da birnin Abuja tafiya kilometer wajen 450 ko kuma ta kila kace kamar tsakanin Maiduguri ko ta kila zuwa Bauchi kamar haka kaga ga wuri ne mai nisa wa tsailasan darbun min al-aqisa tsailasan wani nau'i ne na sutura yughatti biha al-yahud ru'usahum aw aktafahum suka lullufa shi a kai ko kuma su sa a kafadun sai da kaga irin shammar wannan abin da ƴan larabawa suke sakawa ko limamai haka ko da tawa ai mutum ya wanda lullubi haka to su ma suna saka irin shi amma nasu ya bambanta da irin na wannan da musulmai suke sakawa nasu yana da kauri kamar rigar sanyi wani kuma yana da huji wanda za a saka haka sai ya zama kamar riga za a ga wani lokaci kamar arna masu yawon tsirara-tsirara idan ana sanyi to suna saka shi kamar rigar sanyi a kuna da arna nan kusa ko da kuke ganewa to irin shi ne ba sa son su rufe jikinsu amma sun ji sanyi sai ga iya wuya ne kawai amma duka sauran kamar rigar Fulani haka babu kamar ƴan shara ya tsaya ka faɗa mutum kuma shi bai kai ƙasa ba da irin wannan shi ake ce matsayilisa wani lokaci ana rufewa a kai wani lokaci kuma sai a sauka da shi kan kafaɗa ga yi nan za ka ga hoton nan a shafi na gaba in ka duba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace yattabi'u dajjala min yahudi asbahana 70,000 alaihim tayalisa cikin sayyid muslim qala ibn kathir yabdu budu zuhurihi min asbahan min haratin yuqalu la hal yahudiyya haji magana farkon bayyana sa inda zai fara tare jama'a to shine a wani gari mai suna asbahan a kasar Iran ta yanzu kuma a wata anguwa mai suna al yahudiyya wa yansuruhu min ahliha 70,000 yahudi mutanen wannan yanki yahudawa mutum 70,000 dukkanin suna cikin rundunar dujar alaihimul asliha suna da makamai wasijan suna da kuma wannan irin abin rufa wahiya tayalisatul khudur wasu korayen wato abin rufa kai wa kadhalika yansuru 70,000 min tatar haka nan tatar su ne mutanen mongolia su ma wasu irin yan china ne wasu hatsabiban mutane ne fitinannu wa khalqun min ahli khurasan da kuma mutane cikin kasar khurasan idza kharaja takunu himmatuhu wa qasduhu almadinata idan duje da fito saboda la'anan ne shi babu inda zai nufata kamar madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti almasihu min qibal almashriqi himmatuhu almadinat zai taho ta bangaren gabas kuma babu inda zai nufata sai madina musulmi roto wannan sai malam abdul musin yake cewa wala alla la illata fi qasdihi almadinata anna aliman fi akhir azzamani ya aziru ilayha watakila sanadiyar da zai sa ya haka saboda imani a ƙarshen zamani zai tattare gaba ɗaya kuma madina nabi ya ce innal imana la ya'ziru ila almadinati kama ta'ziru alhayatu ila hujriha imani zai ta tattarewa yana jan gindi har ya koma madina ya taru kamar yadda macijiya in ta fito ta gama shawaginta sai ta ja jikinta ta koma cikin ramanta ta nade jikinta ta kwanta nan ne wurin amincinta nan ne maboyanta ko to za a waye gari duk duniya babu inda imani zai saura da cikar imani kamar madina kuma ko yanzu haka babu inda zaka je kaje kamar da gaske ka zo kusa da zamanin farkon musulunci kuma kana jin kamar da gaske addini nan da gaske ana ake shi wallahi kamar madina dole ka taba dole sai mun zuwa Madina zai bada wannan labari ko ina lakin cewa akwai kanshin kafirci warin bid'a akwai alama bata da zandaka amma banda Madina Madinatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam wannan riwaya tana cikin Bukhari da Muslim yadhhabu ila al-madinati fi tariqi bayna ash-sham wal iraq zai bi wata hanya tsakanin kasar sham ita ce suriya da palestine da ainihin lebanon duk waɗannan suriya sham to zai bi tsakankanin waɗannan kasashe da kasar iraq qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama innahu kharijun khallatan zai fito ta wata hanya bayna ash-sham wal iraq a cikin riwaya muslim وقال أبو العباس أحمد القرطبي هذا هو أبو عبد الله محمد القرطبي شيني طالب ونه ونه شيني ماله أبو العباس القرطبي يا رسول الله شيني ده عبسند شرا شيني ملتاف المفهم لبيان ما أشكال من تلخيص مسلم يكي تشوى مبدأ خروج الدجال من خراسان فاركم بتوى الدجال دقى خراسان ثم يخرج إلى الهجاز sannan sai ne fato Hijaz fa ma bainal iraqi washam sakankanin iraqi da sham duk ga hotunan yana nuna mana daga inda zai fito barul kazwin ya gangaro zuwa cikin kasar asfahana ya ke kwashi yahudawa jama'ar sa sai ya taho ga hanyar nan da aka nuna hanyar da zai taho ya fito madina tafiya ce mai nisa yana barna a bayan kasa ya fito madina halun nasi idza kharaja al-masih ad-dajjal yaya mutane za su kasance lokacin da ya fito za a ci sunan nabawiya bi bayani halin nas idza kharaja al-masih ad-dajjal wa zalika fi ma yati na farko annahum yafiruna minhu ila jibil jibal mutane za su ta guduwa su ga gaba la'in dajjal za a dinga guduwa ana hawa duwatsu da kwazazzabe ana kuya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yafiranna an-nas min ad-dajjal fil jibal wallahi mutane gudu za su kai kowa na so ya tsira saboda bala'in ya kai bala'i Allah ka tsare wannan hadisi ya cike sai muslim yakun almuslimuna fi harbin ma'ar rumi idan lokacin musulmai suna yaki da turawa thumma yantasiru almuslimuna alaihim sai musulmai su ci nasara kamar yadda muka ji a baya wa yagnamuna su samu ganima fa yasma'una bi khurujid dajjal sai kuma su samu labarin ga dujjal nan yazo fa yalquna ma fi aidihim min alganimati sai su watsar da abin da suka samu wasa'il alamwal dukiya faza'an saboda jin tsoron abin da zai faru ala nisa'ihim wa subyani akan matansu da ƴaƴansu wa yadhabuna ila ahlihim yatatallaquna khabaru sai su koma kowa ya koma garin su suna jin suna dakon labarin sai yaushe zai ci qala ibn mas'ud radiyallahu anhu wa bainama hum kadhalika kowa ya koma garin su an je an tsinci shiri an ana ta ribadi su istami'u bi ba'si huwa akbaru min zalika sai su ji bala'in da ya wuce wanda suke tsammani faja'ahumus sarihu sai mai bada labari ya zo musu da breaking news inna dajjala kad khalafahum fi darari shi ai dajjal ma ya riga ya kwace garuruwa ya mai da mata da yaya bayi fa yarfuduna ma fi aidihim sai mutane su watsar da abin da ke hannunsu wa yakalibuna wa yakbiruna wa yuqbilu su kamo hanya fa yab'athuna asharata fawarisa tali'atan sai a tura da wasu wato mahaya doki mutum goma su tafi da sauri su je su jiyo labari yakhruju ilayhi inda maqdamihi almadinata rajulun mu'minun min ahliha fa yaqulu lahu ashhadu annaka anta ad-dajjal za a samu wani shahidi wani ustazu da zai fito daga Madina ya zo ya samu dajjal a bayan gari ya zo ya kalli idan sai ya ce ni na tabbatar kai ne dajjal a lokaci yana da'awar shi Allah ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa yakhruju ilayhi yawma idhin rajulun huwa khairun nas lokacin wani mutum mafi alkhairi cikin mutane ko min khairin nas daya daga cikin mutane masu alkhairi bai kullahu ashhadu annaka dajjal mutafaqun alayhi bukhari da muslim wa bayanul ahadith alwarida fi dhalika ma yati to ga hadisan da suka ga wadannan bayanan da malai yana an ummu sharikin radiyallahu anha annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yafirranna an-nasu min ad-dajjal fil jibal tace ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane za su gudu zuwa kan duwatsu a dan tsoron dujjal qala ummu sharikin ya rasulullah fa aina al-arabu yawma idh to ina larabawa suke qala hum qalilun kada yace suna nan amma za su zama yan kadan an galabaice su an fi karfin su ba su da ta cewa wannan rawaya ta cikin Muslim wa an yusair ibnu jabirin anna abdullahi ibn mas'udin kala kala rasulullah yace inna sa'ata la taqumu hatta la yaqsam la yuqsama mirasu wa la yufraha bi ghanimati alkiyama ba ta tsaya ba sai an kai zamanin da mutane za su daina raba gado saboda mene saboda kudi ba a da ilimin ma da za a raba ba a san ya za a yi ba ko kuma saboda kowa ya wadata idan mutum ba barin shi mutum sai ce baya san gado ko kuma saboda azzalimai sun yawa idan aka mutu aka ban marayu sai wani ya danna gado ko kuma duk saboda wannan dalilan da kawai wasu ba san ya za a raba ba wasu ba san ma ya kamata a raba ba wasu kuma za su ce ba sa su wasu kuma za a danne musu sannan wala yufraha bi ghanimatin har ya zama ma ko an yi jihadi wato dukiya ta ganima ma ba abin farin ciki bace saboda bala'i yayi yawa ko saboda kudi sun yawa hannun mutane sun makala bi yadihi hakaza wa nahaha nahwa ash-shami sannan sai ya haka da hannunsa ya nuna hanyar sham wa kala yace aduwun wasu abokan gaba yajma'una li ahli al-islam za su ganganko against musulmai wa yajma'u lahum ahli al-islam so musulmai za su hadu su hada runduna qultu ar-ruma ta'ani sai nace masa inji shi Usayd ibn Jabir ke nace masa gafarta malam kana nufin turawa qala na'am yace sufa wa takunu inda zakumul qitali raddatun shadidatun ana cikin yakin za a ji wata kwaran kwatsa mai karfi za a yi wata tsawa mai karfi wa yashtaritul muslimuna shurtatan lil maut sai musulmai su yi wa junansu alkawari su yi mubaya'a wa junansu cewa ba za su dawo ba wato ko su mutu ko su ci nasara la yarjiu illa galibatan su ce wallahi ba za su dawo daga yakin nan ba sai dai su ci nasara ko su mutu wa yaqtatiluna hatta yahjuzu bainahum al-layl haka za a yi ta yaki tun gari ya waye har sai dare yayi ya shiga tsakani fa yafiu ha'ula'i wa ha'ula'i kullun ghayru ghalib sai kowa su kuma sansanin su an yi yakin ibar guga ba wanda ya ci nasara wa tafna ash-shurta sai wannan ainihin wato wani ash-shurta wani taron sojoji sai a neme su a rasa wanda suka waɗanda suka yi sharadin da cewa sai dai su mutu dinnan sai zama duk an kashe su sun mai shari'ul muslimuna shurtatan lil maut sannan wasu su ƙara yin irin wannan alƙawarin la tarjiu illa galibatan cewa ba za su dawo sun nasara fa yaqtatiluna su ma su sake yaki hatta yahjuza bainahum al-layl har dare yayi fa yafiu ha'ula'i kullun ghayru ghalibin wa tafnat shurta a sake ganin cewa duk wanda suka wani alkawarin sun yi shahada kun mai shartar musulmuna shurtatan lil mauti sannan musulmai su ƙara yin alwashin cewa sai dai su mutu la tarji'u illa galibatan ba za su dawo ba sai sun ci nasara fa yaqtatiluna hatta yasmu sai su ta ainihin wato yumsu go hatta yumsu sai su ta yaki har yammaci fa tafi'a ha'ula'i wa ha'ula'i kowa su kuma sansanin su kullun ghayru galibin kowa bai ci nasara ba wa tafna shurta an kashe kuma duk wanda suke alwashin fa idza kana yawmur rabi' a rana na hudu na hada ilaihim baqiyatu ahli alislam sai gaba ɗaya sauran musulmi sai su fitan mutum daya fa yas'alu Allahu ad-dabarata alaihim sai Allah madaukakin sarki ya jarabce su da ainihin wato alhazima shine ad-dabara a ci nasara a kansu fa yaqtatiluna maqtalatan sai ay yaqi mai tsanani imma qala ko dai a riwaya yace la yura mithluha ba a taba ganin irin yakin ba wa imma qala ko kuma yace lam yura mithluha a baya ba taba gani ba hatta inna ta'ira la yamurra bijanabatihim fama yukhallifuhum hatta yakhirra maitan ce har ma za a wayi gari tsuntsu da zai wuce bi janabatihim da ta gefen wurin kafin ya motsa shi ma an kashe shi saboda ruwan wuta kawai tsuntsu bai iya wuce ta sama fa yata dubanul abi kanu mi'a yace haka kuma za ka ga ana ainihin kirga yan gida daya waɗanda aka kashe suna kirga yan uwansu da aka kashe sun kai su ɗari dangi guda fala yajidunahu baqiyan minhum illa ar-rajul al-wahid dangin da kuka zo gaba ɗaya ko rundunar garin ku gaba ɗaya sai a kashe ta duka sai mutum da ya ko biyu bi ayi ganimatin yufrau to bayan an yi wannan yaki an yi wannan kisa sai kuma daga bayan Allah ya kawo nasara to wani farin ciki kuma an gama kashe duk mutane au ayu mirathin yuqasam sai da za a raba gado wanda za a koma a ce sun yi shahada a raba gadon su ta ina za a raba kowa mai cin gadon shi ya mutu shi ma ya mutu wanda zai ce da asirci mutum ya mutu dan uwan shi ya mutu duk masu cin gadon shi sun mutu yace fa bainahum kadhalika yastami'u bi ba'si wa akbaru min zalika musulmi suna cikin wannan bala'i suna ta yaki ana ta kashe sojoji sai kuma su ji labarin da yafi wannan fa ja'ahumus sarihu sai aka musu labari anna dajjala kad khalafahum fi darari cewa ai ga dujjal nan ya zo ya mamaye gari bayar kuduna ma fi aidi abinda suka samu din sai su zubar da shi wayu kubiluna su kama hanya fayabasuna asharata fawarisa taliata su aika da yan wato masu sauri su je musu labari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace inni la arifu asma'ahu wa asma'a abaihim wa alwana khuyuli wadannan mutanen nake ba ku labari Allah ya sanar shi da sunayensu da sunayen iyayensu da irin kalan dawakan da za su wagun yake hum khairu fawarisa ala zaharil ardi yawma idin a wannan lokacin da za a yi wannan yakin su ne mafi alkhairin jarumai mahaya dawakai au min khairi fawarisa ala zaharil ardi yawma idin wannan hadisin duk suna cikin sahih muslim qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace yakhruju ad-dajjal dajjal zai fito fayatawajjahu qibalahu rajulun minal mu'minina sai wani mutum mu'mini ya fito fatalqahu al-masalihu sai ainihin wato masu makamai sojoji wanda suke armed sai su tare shi masalihu dajjal fayaqulu lahu aina ta'amidu su ce ina zaka fayaqulu a'amidu ila hadha alladhi kharaja yace wannan kogan naku nake so ne magana shi fayaqulu lahu awa ma tu'minu bi rabbina sai wai kai baka imani da ubangijinmu ba fayaqulu ma bi rabbina khafa'u yace ai ubangijinmu bai buya ba ba irin haka yake ba fayaqulu na sai su ce uqtulu a kashe shi kawai fayaqulu ba'dhum li ba'd sai wasu su ce alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu wannan ubangiji naku na ƙarya ba ya hana ku kashe mutane ba dunahu sai in ya bada oda ya ce a kashe fayantaliqu bihi ila ad-dajjal sai suka fasa kashe shi sai su dauke shi su kai madujallin su ce da shi fa idza ra'ahu al-mu'minu qala ya ayyuhan nas hadha ad-dajjal alladhi dhakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ya ku mutane wannan shine dujal da annabi sallallahu alaihi wasallam labari kago ne annabin cewa za a ci gaba da karanta labarin har zamanin da za a ga dujal din wannan hadisin ba su bace ba duk iya shegen wani mai suka hadisai hadisin za su wanzu har zuwa ƙarshen duniya daga kawai kuma mutum ya yi imani ko kuma ya mutu yana bacin sa fa ya muru dajjal bihi sai da dajjal ya sa fa yushaddu sai a tsaga shi gidabi yace a ji masa rauni fa ya kulu khuduhu wa shuddu a je ai mutsu mutsu da shi fa yuwassu zahruhu wa batnuhu darban sai ai mishi dukan kawuka a bayan sa da cikin sa fa yaqulu aw ma tu'minu bi ai ne sai ce mishi baka imani ba fa yaqulu antal masihul kazzab sai ai kai bakareci fa yumaru bihi wa yusharu bil minshari to anan ne za a sa a tsaga shi biyu da zartu min mafriqihi daga tsakiyar kwakwalwar kansa hatta yufarraka baina rajulaihi har tsakankanin al'aurarsa za a tsaga shi gida nan ya fadi dama nan ya fadi hagu kuma ya mishi dajjalu bainal qira'ati sanan dujal ya takama sai zo ya ratsa tsakankanin gawar rabi tana dama rabi tana hagu ya wuce yana dagawa kuma ya kulu lahu qum sai ya ci mishi tashi wa yusawwi qa'iman fa yastawi qa'iman ko sai ga ya mike ya kuma ya hadu kuma ya kulu lahu atu'minu bi sanan sai ya ce to yanzu kai da ni ne mu'mini ni ne Allahnka na kashe na raya fa yaqulu mazdadtu fika illa basiratu yace mishi na yanzu na ƙara tabbatar da kai ne dujal makarecin so daga sha annabi ya bada labari kuma yaqulu ayyuhan nasu innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas sai yace mutane ku kwanta da hankali iya wannan da ya guda daya iya abin da Allah ya kaddara da yake fa ya'khudu ad-dajjal fa ya'khudhu ad-dajjalu liyadhbahu sai sa kara kama shi zai yanka shi fa yaj'alu ma baina raqabatihi ila tarqutati tarquti nuhasan fa yaj'alu ma baina raqabatihi ila tarqutihi nuhasan sai a sanya wato takobi ruwan takobi na azurfa akan tsakanin raqabatihi wuyarsa wa tarqutihi da allan kafadarsa tarqut shine clavicle wannan kashin nan dake kwance akan nan dake cewa allan kafada fala yastatiu ilayhi sabila daga bari yanka shi sai ka sai a yanka yake yankuwa Allah ya tsare shi fa ya'khudhu bi yadayhi wa rijlayhi fa yaqdhifu bihi sai a sa a kama hannun shi da kafafun shi ayi wujuwuji da shi ayi wurgi da shi fa yasibun nasu annama qadhafahu ila an-nar ya wurga shi cikin wuta da yake da ita mutane suna ga wurga shi cikin wuta wa inna ma ulqiya fil janna da zan bai wuce aljanna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce hadha a'zamun nasi shahadatan inda rabbil alamin wannan shine mafi girman shahada alkafira dai ta yin shahada to ba ta buga ne ta wannan mutum rawahu muslim wannan hadisi yana cikin sahih muslim daga sahabi abu sa'id al-khudri قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال النبي يتي فينتهي الى بعد السباح سي يتفي زوا وتا قسا ودا تكي فقو شيني السباح جمع سبخا قسا ودا باتا باتا نوما فقو مر 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 كيو سي التي تلي المدينه ودا تكي وجن غارن مدينه ويخرج اليه يومئذ الرجل هو خير الناس او من خير الناس ويقول اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا sai mutum ya ce na san kai ne dujjal da annabi wannan labari fa ya kula dajjal ara'aytum in qataltu hadha thumma ahyaytuhu atashakkuna fi al-amri sai ce musu na kashe wannan na raya shi za ku shakka game da ni fa ya kula la sai wawaye su ce ba za mu shakka ba fa ya kutuluhu thumma yuhyi sai kashe shi raya shi fa ya kula hina yuhyihi wallahi ma kuntu fika qattu ashadda basiratan minni al-an sai mutum ya ce na rantse maka da Allah babu sanda na tabbatar da kai din da kai ne dujjal kamar yanzu bai yi dajjal an ya katulahu fala yusallatu alayhi sai su ya kara kashe shi ba zai iya ba Allah ya hana shi wannan yana cikin sahih muslim a sahih bukhari da muslim daga sahabi abu huraira sur'atu mashi al-masih dajjal fil ard Allah zai bashi dama zai tafiya mai yawa mai ban mamaki a bayan kasa mashi al-masih dajjal fil ard sari'un da dujjal zai tafiya mai sauri a bayan kasa shabba nabi sallallahu alaihi wasallam sur'atu mashihi bi sur'ati mashi al-ghayl idza tadbaratu ri nabi ya siffanta saurin tafiyar dujjal da saurin tafiyar hadari idan iska tana kado shi قال النواس ابن سمعان رضي الله عنهما قلنا يا رسول الله مكتي يا من ذا الله وما إسراؤه في الأرض يا ينين سور دجل قال كالغيث كمن حدري استدبرته الريح وند إسكاكي كأوش ينزين ذن ذاك يا وشد إلا إكي سماني يا زبد الرب وننس كسو مسلم ومن سرعة مشي في الأرض لا يدأ كرية إلا حبطها في 40 ليلة غير مكة والمدينة saurin sa dukkanin kasashen duniya a cikin kwana 40 sai ya shige su in banda Makka da Madina ko kuma muharramatan alai su binan Allah ba zai bashi da mashi ba su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace mukhbiran amma qala hu tamimur dari anid dajjal wa inni mukhbirukum anni inni ana al-masih Abdul yace zan gaya muku game da sha'anina ni ne masihu wa inni ushiku an yi udana li fil khuruj ina sa ran za a bani dama in fito fa akhruju idan na fito fa asiru fil ardi zan yi tafiya a ban kasa hatta fala ada qaryatan illa habattuha ba zan bar wani gari ba sai na shiga fi 40 laylatin ghayra makkata wa tayba in banda makka da madina ita ce tayba fahuma su biyun nan muharramatani alayya kiltahu ba zan samu halin shiga su ba kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma isan mun shiga ɗaya daga cikin garin istaqbalani malakun bi yadihi sayfu saltan wani mala'ika mai takobi ya zare ta zai fuskanci ni ya suddu ni anha ya hana ni shiga wa inna ala kulli naqabin minha mala'ikatan yahrusuna sannan a kowane mashiga kowane kofar gari to kowane sako da yake shiga to kuma mala'iku suna nan suna gadin gari qala ibn kathir ibn kathir yake cewa wa yatadanna zai yi kusa da garin madina fa ya'khudhu al-bilada baladan baladan zai dinga cin gari gari bayan gari wa hisnan hisnan da gari mai ainihin wato mai ganuwa bayan gari mai ganuwa wa ikliman ikliman da jaha jaha wa kuratan kuratan da birni da birni birni bayan birni jaha bayan jaha gari bayan gari kasa bayan kasa kauye bayan kauye riga bayan riga ko ina sai ya ci wala yabqa baladun min albilad illa wa ta'u bi khairihi wa rijlihi babu inda ba zai shiga ba da dawakan shi da na kafarsa wato da kwansa da kwarkwatarsa gairar makkata wal madina in banda makka da madina babu inda ba zai shiga ba saboda ka waɗannan kuma da hadisi ne ingantattu kamar yadda muka yi almasihu dajjal la yadkhulu makkata wal madina lalle ba zai shiga garin makka da madina ba haramai ne yasiru almasihu dajjal fil ardi wa yadkhulu buldanaha illa makkata wal madinata zai ta yawo a bayan ƙasa ya shiga dukkanin garuruwa in banda makka da madina huma baladani azimani harramallahu alayhi dukhulahu garuruwa ne masu daraja da Allah ya hana shi shigansu wa bayanu zalika fil hadisi bima yati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce laysa min baladin illa sayatu ad-dajjal babu garin da dajjal ba zai shiga ba illa makkata wal madinata banda makka da madina walaysa naqbun min anqabiha illa alayhi mala'ikatu safina yahrusuha babu wani lungu ko wata kofar shiga garin sai ya zama akwai mala'iku sun yi sahu sai daga ga sojoji suna idan suna patrol suna tara garin wani da suke sai Bukhari da Muslim daga hadisin ainihin wato Anas bin Malik qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inna madinata mushabbakatun bil mala'ika lalle madina za a yi mata kawanya da mala'iku ala kulli laqabin minha malakani yahrusaniha a kowane bakin kofa akwai mala'iku biyu suna gadinta la yadkhulu at-ta'un wala ad-dajjal da annuba da dujjal ba sa shiga madina wa man arada ha bi su'in azabahu Allah kama yadubul milhu fil ma'i nabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya nufaci garin madina da wani mummunan abu to Allah zai narkar da shi kamar yadda kishiri ke narkewa a cikin ruwa Imam Ahmad ya rubuta wannan daga hadisin ainihin Sa'd bin Malik Abu Sa'id al-Khudri kenan da kuma Abu Hurairah radiyallahu anhu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah kuma yace a roji ala an kabil madinati mala'ika akwai kun shiga madina akwai mala'iku la yadkhulu at-ta'un wala ad-dajjal da annuba da dujjal duka ba sa shiga wannan ya cikin Bukhari hadisin Abu Hurairah yana ganin bari mu saurara haka mu juya kasafin ko dami kara ai ba sai an cika awa sosai ba bari mu gani dai kan mu juya kasafin ko kar a cika shi gaba daya wa sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam